أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. يو جمعة إذن الله مدوكين سركي goma da watan Rajab shekara ta 1443 Hijriya, wanda yazo daidai da 11 da watan 2 shekara ta 2022 Miladiya. Zamu ci gaba da karatun wannan littafi na mai albarka sunan Abi Dawud na al-Imam al-Hafiz al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na hudu. Kafin mu fara, muna da mukaddima da muke yi akan littafin. Abinda zan yi yau shine manhajul Imam Abi Dawud fi tarajim al-abwab. Manhajin al-Imam Abi Dawud, Allah mishi rahama, akan kulla babubuka da yake yi, yace babun fi kaza, kitabu kaza, babu kaza, kitabu kaza, babu kaza. Manhajin shi da hanyoyin da ya bi a wajen wannan aikin. Tarajim na al-Imam Abi Dawud sun keɓanta da wadihi ne, kyarara ne wanda ba wani gumudi, ba irin na al-Imam al-Bukhari bane, galibin su, mafi galibin su. Ta yadda kai tsaye kana gano tsakanin alaka babi da hadisin da aka ambata, kuma shi yasa malamai suka raba su kashi uku. Na farko akwai at-tarajimu zahira, babubukan da ya kulla da wanda suke zahiri ne, wanda suna nuni kyarara a hili akan abinda al-Imam Abi Dawud ya kulla babi da shi, babu gumudi, kowa yana ganewa. Wannan nau'in shine mafi galibin abinda ke cikin littafin al-Imam Abi Dawud. Yawaicin su lam yaktasir ala usulubin wahid fiha, didda kuma basukin ma wanda suke kyarara zahiri ba usulubi daya dauka akan su ba al-Imam Abi Dawud, bari ya dauki usulubi masu dama kala kala wajen kulla wannan babubuka, babu kaza, babu kaza. Din wannan usulubin nashi na farko, imma ya bada ya kulla usul babi da usulubin tarjuma, ta bada labari amma wanda zai ta kulle dukkan abin da zai shiga cikin baban. Misalin shi wannan babun sifatu wudu'in nabi, kaga labari ne yake bamu. Ko kuma wa aidan babul masahi ala al-khuffai, kaga wannan kyarara gashi, babu tarjuma ce zahira kuma da jumla khabariya. At-tarjamatul bisi tabi, kuma ko ya kasance yayi tarjuma da khabar, da khabar khas, khabar na bada labari amma khas ne ba am ba. Babul wudu'i bima al-bahri, kaga nan tarjuma ce khas, khasa bayan wacce amma ce. Haka nan babul wudu'i bin nabiz, zan mutarra shi. Haka nan wannan shine tarjuma, ko kuma ya kasance at-tarjuma bi bayanul hukm shar'i, ko kuma ya tarjuma da bayanin hukunci na shari'a. Misalin shi wannan shine babu fardul wudu, babun da ke bayanin farlantuwa arwalla. Wannan ya nuna maka cewa arwalla farilla ce, hujoji ne zai kawo maka. Kenan wannan kyarara ya baka hukuncin abin tun a kulla babi, dan bayyana babu sabani akai. Ko kuma ce babu fardul wudu, tarjama ta gaba, tarjama da bada labari ga hukuncin farkon abun tarihin abu, mana tarihi tashri. Misalin shi ne babu bada'il azan, baban da ke bayanin farawa kiran sallah, lokacin da aka fara shi. Kenan wannan tarihi tashri ne yake bamu na al-azan a cikin wannan babu. Sai kuma ya kasance na gaba tarjama wadda iktibasin tarjaman ne zai, duka wannan tarjamomi wanda suke sahala ne, wadhiha, kowa yana ganiya, su ne aka kakkasa kashi hudu. Ko kuma na gaba na hudu kenan, tarjama ya kulla ta al-Imam Abi Dawud da iktibasin wani bangare na hadisi ya kulla babi da shi, wanda shine zai zo kusa, kuma tarjama harfiya ko kuma kusa da haka. Misalin shine babul ma'i la yajnub, wannan magana hadisi wani juz'i ne na hadisi, ya dauka yayi babi da shi, ya kawo hadisin innal ma'a la yajnub. Wa kad yakunu harfiyan, yana iya kasancewa ma harfi da harfi, ya dauki abun yake kasancewa kai harafi, wannan na farko harafi ne, na biyu kuma ya kasance istinbadi ne daga hadisin. Misalin shi da yace babu qaulun nabi kullu salatul la yutimmu ha sahibu ha tutimmu min tatawwihi, baban da ke bayanin cewa duk sallar da mutum bai cika ta ba zata cike mishi, tatawwin shi nafilar shi zata cike mishi, sai kawo hadisin can da yake sananne. Na gaba ko kuma ya azza tarjuma lil masail al khilafiyya, da mas'aloli na sabani, wannan duka tarajim wanda suke wadhiha, babu boyo a cikin su, kowa yana ganewa usulubin da ya bi wajen aza su. Ko kuma ya kulla akan mas'ala khilafiyya, sai yace babun karahiyat istiqbalul qibla inda qada'il hajja, kaga wannan mas'ala ce khilafiyya, ya kulla babi akan shi, ya nuna mana cewa makaruhi ne, tun anan ya gaya mana abin da yake rajihi a wajen shi. Sannan kuma ya babun babur rukhsati fi zalik, baban da ke bayani irin rangwame cikin hakan in ya kawo hadisin da yake da muka gani dukan su a sahihul bukhari wannan kenan nan kyarara ya bayyana mana hukuncin abun amma ta huskar mas'ala khilafiyya kuma al'ada ce ta Imam Abi Dawud idan ya kasance akwai wani abu wanda an yi hani kuma an yi rangwame sai yayi bayanin hanin kuma sai ya nuna rangwama da ya nuna maka cewa wancan hanin ba na haramci bane ko kuma mansuhi ne ko kuma abin da dai yadda hukunci ya bada wa aidan alwudu'u min masi zakari babu rukhsati fi zalik baban da ke bayanin duk wanda ya taba zakarin shi sai ya saki arwalla kuma karshe sai ce babu rukhsati fi zalik baban da ke bayanin an yi rangwame gami da haka kenan sabani ne na malamai kuma ya ma kowa baban shi sai kuma haka nan babu wudu'u min masatin nar shi ma haka nan yayi shi ma babu rukhsati fi zalik ko kuma ya tarjama da bayanin mazhabin malamai na fiqh hey kaza maka alamar tambaya misalin shi babun filmar ati hadda tustahadu wa man qala tada'u salata fi idatil ayyam allati kana tahid baban dake bayanin mace in tana istihara ta bar sallah cikin lokacin haila nake so ta bar haila cikin kwanakan da take haila ita mai istihara kenan haka nan da kwatankwacin sa da misalan sa da dama ko kuma yace na gaba kullu tarjama babi da aya wanda duka zan mu gani wannan tarajim kadan ne sosai a cikin sunan Abi Dawud misalin su cikin kitabul jihad babun fi qaulillahi ta'ala wala turqu bi aydikum ila tahluka ya kawo ta a cikin kullu babi da aya kawai sai ba tarjama istifhamiyya wanda istifham ne zai ya dan saboda a ciki sai ka samu amsa kenan shi dai bai ga maka ba cewa ga inda yayi maili akai sai kafa istifham li bayan al-kayfiyya dan kuma wannan istifham yana amfani da shi dan ya bayyana mana yadda ake abun ko kuma misalin ce babun kaifa yastaku baban da ke bayanin yaya mutun zai is aswaki nan ba dan sabani ba an kayfiyya ce zai bayyana ko kuma babun kaifal masa safa ita ma akan hufi na gaba ta kasance mas'ala ta sabani ce sai yi kullu babi da alamar tambaya ce babun ayyarudus salamu huwa yabulu shin mutun zai mai da sallama yana cikin bawali wannan babi ne kullaran saboda mas'ala ce sabani lijalbul intibahi alqari wata kuma zai yi ta ne ila alhukm dan ya zaburar da tunanin mai karatu zuwa ga hukuncin ya zaburar da kai ka bada hankali zuwa ga hukuncin sai yi shi da sigar tambaya ayusalli arrajul wa huwa haqin babun ayusalli arrajul wa huwa haqin shin mutun zai yi sallah yana cikin matsada bayan gari ko bawali ya kullu babi akan wannan ko kuma na gaba ya kullu tarjama da su da alamar tambaya alkhilaf fi sihhati ruwaya dan akwai sabani cikin ingancin wannan ruwayar da zai kawo misalin shi to izbabun iza khafa aljunubul bardu ayatayamam baban dake bayanin idan mai janaba yi tsoron sanyi shin zai yi taimama ya kullu babi akan wannan dan hadisin da zai kawo akwai sabani akan shi ya kawo hadisin sai tarjama ta gaba tarjama wannan tarjama sahala duka su ne yake ma wannan abu wanda kowa yana gano mahalli shahida a ciki sai kuma tarjama ta gaba tarjama istinbadiyya wanda al-Imam al-Bukhari ita yake yawaitawa to al-Imam Abu Dawud tarjama istinbadiyya ita ce wanda batta nuni zahirin hadisin bai nuna abin sai ta hanyar istinbadi sai an yi amfani da tunani da zurihin hankali za a gano to irin wannan a wajen Abu Dawud an kadan ne sabanin Bukhari wanda sun yi yawa yace wannan annahu arada an yankula mazahibul fuqaha wa ahkamun kuma yana yin irin wannan dan yayi mana nunin ciro da hukunce hukuncen mazahib na malaman fiqh ba wai fiqhin karan kanshi ba in kaga yayi haka nan ta hanyar istinbadi yana nihin cewa malamai sun tayi akan haka koda ba zabin shi bane ba kama huwal hal kamar dike halin wannan shine a wajen al-Imam al-Bukhari tarjamo mun shi dukkan shi istinbadi ne shi yasa suka sa hankali sai ya azwiya an nura su sai ake samun irin wannan na gaba annahu kana ala dariqati amatu ala hadis bi istidlal bi zahir al hadis galiban ya kasance yana busa kan mazhabin malaman hadisi wanda su suna tahiya akan zahirin abinda hadisi yayi nuni akan shi mafi rinjayi ba tare da yawaita tunani ba a cikin ta'ammukin istinbadi cikin wannan mas'ala sai na gaba asalisi ne a tarjama at-tarajim al-mursala tarjama wadda take sakakka ce kawai ambaci komai ba a gare ta yace babun kawai ke ambata komai irin yadda Bukhari yake yi wannan ba tare da ya ambata wannan ba yace wannan kuma kadan ne a cikin Bukhari sunan Abi Dawud sosai kwarai kadan ne sabanin Bukhari muna samun su da dan dama haka misalin shi kamar shine babe na gomiya 9 cikin kitabu tahara lam yuzkur lahu tarjama muayyana bai ambata mishi tarjama ko dai ba kawai cai babun sai ya hudu hadisin annabi tawadda'a masaha alana alaihi wa qadamaihi wa bawwaba qablahu kahin shi kuma yayi babul masahi ala aljawrabaini baban shafa akan aljawrabai da wannan da ya tabbata zan mu gane cewa wannan abubuwan duka su ne kawai al-Imam Abi Dawud yake bi wajen kulla babukan shi cikin tarajim din shi zahira ne litahin shi masail na fiqhu ne kuma hadisance masail na fiqhu a hadisance kuma ya nau'anta cikin tarjuma dan saboda jayo hankalin mai karatu ba zai dauki usulubi dai bai ta tahiya da shi har karshe ta yadda wanda yake karatu sai zamana ya kosa da wannan tarjuma yana yin haka nan ne sassauyawa da sauye salo dan jayo hankalin mai karatu nan zan mu takaita akan manhajin al-Imam Abi Dawud sati na gaba kuma sai mu dauki wani abu wanda ya shahi littafin shi yanzu zan mu shiga littafin kai tsaye da izinin Allah madaukin sarki al-Imam Abi Dawud yau da izinin Allah madaukin sarki zan mu shi fara cikin wannan littafi mai albarka na al-Imam Abi Dawud al-Hafiz ad-Dunya rahimahullah ta'ala wanda bayan littafin sahih Bukhari shine na biyu an sa al-Imam Muslim wasu suna fifita shi ma akan sahih mu al-Imam Muslim wajen ilimin hadisi al-Imam Abi Dawud Allah mashi rahama kuma hanyar da zan mu bi a wajen karatun shi wannan littafi mai albarka karanta hadisan shi manhaji ne matakaici ba tsawaitawa ba kawai zan mu takaita akan abun bukata a cikin hadisi da manhar al-Imam Abi Dawud akan kulla babi da kawo hadisi ba tare da yawaitawa ba sai inda bukata ta kama akwai gurare wanda tilas ne wata mas'ala ta isnadi ko kuma mas'ala ta wani hadisi wanda ko kuma illa Imam Abi Dawud ya nassanta akan illa wannan malaman hadisi ba su bari ko dai duk irin yadda kake ikhtisari takaicewa wajen karantar da hadisi to in hadisi akwai matsala wajibi ne wannan sai kashin huda bayani akan wannan abu in wannan tazo wannan dole ne sai mun yi haka nan dan saboda shi malamai suka azama akai bai yiwa ka tau hadisi ko wani abu a kalkashin shi ko kuma akwai wani in kuma mas'ala ce ta sabani ta fiqhu ba yau ta zan ba ta kaice kawai zan mu aita mu hudu rajihi a wajen malaman sha'anin a wajen malamai kuma babban manufa dai ga baki dai shine kokarin yi ma sunnar annabi alaihi salatu wassalam hijma wannan ya kasance mana sarka jariya fil hayatu ba'da al mamat shine babban gurin mu a karatun wannan littattafai babu wani hadafi wanda yake saman wannan muna roƙon Allah madaukin sarki ya sanya mana albarka cikin abin da zan mu karanta na wannan littafi mai albarka yayi mana muwafaqa ya mana dace ya arzuta mu da fadar daidai da kuma aiki da daidai kuma Allah madaukin sarki muna addu'a yi ma wannan al-Imam gafara Allah ya mishi rahama Allah ya ji kan shi al-Imam Abi Dawud da ma duk wanda ya kasance sababin isarwa wannan littafi zauwa gare mu al-Imam Abi Dawud Allah mashi rahama yake cewa bismillahir rahmanir rahim atada bismillah shi abin shi kitabu tahara littafin tsarki ya fara da kitabu tahara dan saboda ita ce al'ada ga duk wanda suke rubutu akan abwabil fiqh sawa'ul littafin fiqh ne ko littafin hadisi ne in zai yi wallafa akan ahkam suna fara da kitabu tahara as-salata as-sawm az-zakata haka nan har zuwa karshe al-miras ya kasance shine karshe kuma da hikima suke wannan abun Allah ba mu lokaci zan mu samu dalilin da yasa suke wannan tartibin wanda galibin su akan shi suke tahiya bai yiwa jama'a da yawa dalil da su ittifaki akan wannan tsarin ya zama babu ta hikima a ciki da ko dalilin da suka munasabar da tasa suke yin haka nan in Allah ba mu lokaci zan mu samu mu bayanin ta al-Imam Abi Dawud a cikin kitabu tahara babe na farko yake cewa babu takhalli inda qada'il haja baban da ke bayanin wohinta kadaita wajen biyan bukata bayan gari ne ko zuwa bawali ne mutum ya kadaita kada ya shiga ban jama'a dalili akan haka al-Imam Abi Dawud Allah mashi rahama yake cewa hadisi na farko haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Ka'anabul Ka'anabi al-Imam al-Ka'anabi Allah mashi rahama babban dalibin al-Imam Malik yana daga cikin wanda suke dalibai na al-Imam Malik rahimahullah yana cikin marawaita ma na Muwatta Malik kuma malamin al-Imam Abi Dawud ne a Sijistani yake zan mutar da ruwayoyin shi da dama inda al-Imam Abi Dawud zai ce haddathana Abdullah ibn Maslama al-Ka'anabi haddathana Malik wannan yana da yawa a ciki hanyoyin sun hiyawa a cikin sunan Abi Dawud yake cewa haddathana Abdul Aziz yani ibn Muhammad an Muhammad an ibn Amr an Abi Salama an al-Mughira ibn Shu'ba daga Mughira ibn Shu'ba annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah izaza habal mazhaba idan ya tahi matahiya ma'ana tabiyan bukata matahiyar shi tabiyan bukata abu ada sai ya nisanta sai ya tahi nesa annabi idan zai tahi biyan bukata shi tunda adaji ne suke yi ba salga addafai ba daji ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsayawa kusa da gari yana tahiyya nesa inda zai je biya bukatar shi kenan nan mahallu shahid kirare yake gashi a cikin hadisi babu wani gumudi a ciki wanda babu bukan abin da muka yi bayani gashi ya fara bayyana bai bukata wani dogon abin nan dogon sharhi hadisi na gaba al-imam abu daud Allah mushi rahama hadisi na biye yake cewa haddathana musaddad ibn musarhad wannan mun san shi yana cikin sahih bukhari musaddad ibn musarhad mai wancan dogon sunan nan yake cewa akhbarana isa ibn yunus haddathana isma'il ibn abdul malik an abi zubair shine abi zubair al-makki an jabir ibn abdullah daga jabir dan abdullah annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah kana iza arada al-baraza ya kasance idan yana nihin zuwa bayan gari in talaka sai ya tahi atala yarahu ahad inda ba wanda yake ganin shi kenan shi ma zahiri ne sai ya tahi inda ba wanda yake ganin shi annabi yake biyan bukatar shi wannan abi zubair al-makki shine muhammad ibn muslim al-makki jumhurin malamai sun ce suka ne amma wasu sun suka sun raunana shi dan saboda yawan tadlisin shi mutum ne mai tadlisi akwai bahasi kwanan nan da bai jima ba naga an wani ya rubuta shi cikin malamai hadisi Abu Zubair al-Makki bainal qabul wa dha'f Abu Zubair al-Makki shi kadai wannan darasi akan shi dan malaman hadisi sun yi sabani akan amsar shi shi kuma yana ruwaya shi kullun daga Jabir ibn Abdullah wannan hadisi al-Imam Abi Dawud amma abinda zan mu sani ya zama wajibi mu sani dukkan abinda ake cikin sunan Abi Dawud ya kulla babi ya kawo hadisi a galkashi koda da ifi ne kake kallo zuwa ga wannan da'afancin alaihi al-amalu indal muhaddisin da shi ake aike a wajen malaman hadisi duk hadisin da ya kawo koda mai rauni ne babu ruwanka da raunin raunin shi bai cutarwa saboda tana yiwa ya kasance al-Imam Abi Dawud ya duba yayi bayani cikin risalar shi cewa in ya kulla babi yana kawo abin da ya gani shine mafi kyau a cikin baba amma dai aiki akan shi ake koda munkari ne ya kawo to yana da wasu hadisai daban ko kuma wasu hujjoji daban na aya a Qur'ani abin dai akan shi ake aiki kenan zuwan nan hadisin babu ruwanka da cewa Abi Zubair al-Makki to kulli mafihi sai babu na gaba babu na biyu cikin wannan kitab in al-Imam Abi Dawud Allah mushi rahama yake cewa babu rajulu yatabawwa'u li bawlihi baban da ke bayani mutun ya nemi masauki ga bawalin shi ma'ana in zai bawalin shi ya nemi gurin da zai je yayi yake cewa hadisi na uku haddathana Musa ibn Isma'il akhbarana Hammad akhbarana Abu Tayyah haddathani Shaykhun قال لما قدم عبد الله بن عباس البصره يتي عند عبد الله بن عباس يزو بصره فكان يحدث عن ابي موسى سي كسانتي yana bada hadisi daga abi musa فكتب عبد الله الى ابي موسى سي عبد الله يرubuta zuwa ga abi musa yasaluhu an ashiya yana tambaye shi game da wasu abubuwa ma'ana ya tambaye shi kan wasu abubuwa sai عبد الله dan عباس فكتب اليه ابو موسى سي ابو موسى ya rawaito mishi abu musa al-ash'ari ya rubuta mishi anni kuntu ma a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni na kasance tare da annabi mai tsira da amincin Allah za ta yi min wata rana fa arada an yabula sai annabi yaso annabi alaihi salatu wassalam yaso yayi bawali yace fa ata da misan sai yazo wani guri mai tabshi al-imam al-khattabi a garibul hadith yake cewa al-makanu sahlu allazi yujzabu bihi al-bawl guri mai tabshi wanda rere ne in an yi bawali nan da nake janye bawalin ba tare da ya tsaya ba shine damisan guri mai tabshi makanan sahal fi asli jidarin a cikin asalin wujikin wata katanga fa bala sai annabi yayi bawali anan summa qala sannan sai annabi yace idza arada ahadukum an yabula idan ɗayan ku yake so yayi yake nihin yin bawali faliyar tadali bawlihi mawdi'an to ya neman ma bawlin shi guri ma'ana faliyar dulub ya neman ma bawlin shi guri ya tadda shine faliyar dulub al kamar da fa arsalu waridahum al wari shine wanda ɗan bulagur za su tura shi ya kwalho musu ruwa shi yasa a suratu yusuf Allah ya amfani da shi cewa waridahum suka aika ya kawo musu ruwa wannan tarjuma zahiri ce tsakanin abinda al-imamu abi dawud yake son cewa a baban gashi nan kirare ya huto cewa mutum in zai yi bawali ya nemi guri gurin da yake nema ya ci karo da gurin da ya gabata cewa mutum ya nemi guri inda jama'a ba su ganin shi ko yayi nisa ba wannan ba ake nihi nan gurin da ake nihi kasar da zaka yi bawalin akan ta ka nemi kasa guri mai kyau wanda in kai ba zai komo ma tuhahin ka bai bata maka wannan dukkan saboda kiyayewa gami da najasa yake cewa al-imam al-azim abadi yake cewa hadisin duk da a cikin shi akwai majhul amma jahala shi bata cutarwa dan saboda hadisan tsabtata daga bawali dukkan su gabaki dai suna bada fa'ida game da haka akwai hadisi wanda suke nunin wannan zan mutar da su a ciki babe na gaba babe na uku al-imamu abu daud Allah mushi rahama yake cewa babu ma yaqulu ar-rajul idza dakhala al-khala baban dake bayanin abinda mutun zai faɗa idan ya shiga ban daki yar arada an yadkhula kenan yana so ya shiga ba in ya shiga dan addu'a wannan ba sai mutun ya shiga yana cike bai ke yin ta kamar yadda yake sanannen abu ne dai ga kowa yake cewa al-imamu abi daud Allah mushi rahama hadisi na hudu haddathana musaddad ibn masar haddathana hammad ibn zaid wa abdul waris ibn abdul aziz ibn suhaib an anas ibn malik musaddad gashi ya mai mai tashi nan yana cikin wanda abu daud ya yawaita kawo hadisan su yana cikin malaman shi da yawaita amso hadisi daga gare su wa qala an abdul waris yace daga abdul waris mun sallake kala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a idan zai shiga ban daki kala an hammad daga hammad ruwaya hammad kala sai yake cewa allahumma inni a'udzubika allah ina neman tsare gare ka kalma abu daud nan yana rarrabe mu nassin kalma addu'a ta zo da nassi kala kala to abu daud yana so ya nassaba ma kowanne marawaici lafazin da ya rufada yace daga hammad ta yake allahumma inni a'udzubika kenan min al-khubs wal khaba'is Abdul Waris kuma ta yake a'udzu billahi minal khubs wal khaba'is kenan wannan shi lafazin Abdul Waris wa qala Abu Daud yake cewa rawahu Shu'ba an Abdul Aziz Shu'ba ma ya rawato shi daga Abdul Aziz sai dai shi ya ce Allahumma inni a'udzu bika kenan Allahumma inni a'udzu bika ruwaya irin ta Hammad wa qala marra wani lokaci kuma sai ya ce a'udzu billahi minal khubs wal khaba'is wa qala Wahayb Wahaiba ka kawo cai fale ta'awuz billahi ne mu tsarin Allah kenan nan bai abun ga kinshi ba min al-khubs wal khaba'is al-imam al-khattabi yake cewa kamar yadda sananne ne shedanu mazansu da matansu khattabi yake cewa al-khaba'is jami'i ne na khabisa su ne mazajen shedanu da matansu kamar yadda malaman hadisi suka faɗa Nawawi yake cewa wannan adabi ladabi ne wanda malamai sun yi ijma'i akan shi babu bambancewa tsakanin cikin gari cikin ban daki ne ko kuma a sahara hadisi kenan wannan addu'a ko a cikin gari ne ko a cikin dushi ne zaka shiga ko bayan icce ne in bayan icce ne malamai sun ce inda zaka fadi wannan addu'a shine in ka ji sun ce abun ganinka shi je sun ce wandan ka nan zaka fada in sabanin a cikin wannan tunda daji bai yi da kofar ban daki balle ka fada a gurin malamai su bar komai ba wannan hadisin bukhari da muslim sun hudo shi da tirmizi da nisa'i da ibnu majah da darimi shine asahu shay'un fil bab babe nabi hadisi nabiyar al-imam abu daud Allah mushi rahama yake cewa haddathana al-hasan ibn amri ani as-sadusi wannan shi yasa bayan al-maqufatain ce ani as-sadusi dan bambancewa tsakanin marawaita kala sai yake cewa haddathana waqi'u an shu'ba an abdul aziz ko ibn suhaib an anas bi hadzal hadis da wannan hadisin kenan wanda ya gabata kala sai yace allahumma inni a'udzu bika wa kala shu'ba shu'ba wa kala marra wani lokaci yake cewa a'udzu billah kenan allahumma inni a'udzu bika minal khubs wal khafa'is ko a'udzu billahi minal khubs wal khaba'is dukkan shi ya inganta dukkan shi ana fada shi yasa shu'ba wani lokaci ya hudu wannan wani lokaci ya hudu wannan shine abinda al-imamu abu daud yake nihi hadisi na shidda a cikin wannan littafi al-imamu abu daud da sanadin shi sadaddi yake cewa haddathana amr ibn marzuq akhbarana shu'ba an qatada an an-nadhr ibn anas an zaid ibn arqam ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi mai tsira da amincin kala yana cewa annabi yake cewa inna hazihi al-hushush wannan ban dakuna da kuke gani al-hushush shine jam'in shi shine al-hush al-hush ban daki al-kunuf kenan al-kanif yace muqtadara halarta su ake ma'ana tahduru hashayadin shaydanu suna halarta su kamar da khaddabi ya fada wannan ban dakuna da kuke amfani da su shaydanu suna ta zuwa mazaunar su ci sai yace fa iza ata ahadukum al-khala'a idan ɗayan ku zai yaje ban bangari falle qurto yace a'udzu billahi minal khubs wal khaba'is kenan nan kyarara annabi ya faɗi dalilin da yasa yace a nemi tsari daga gare su mazan su da matan su dan saboda mazaunin su ne ban ɗakin anan suke tattara anan suke zama hadisin wannan ibnu majah da nisa'i ya huddo shi amma nisa'i a cikin sunanul kubra a sunanul kubra nashi wannan dukkan su abubuwa ne kyarara wanda abinda aka kulla babi akan su da hadisin zahiri ne bai bukatar wani dogon sharhi babi na hudu al-imamu abi daud Allah mushi rahama yake cewa babu karahiyati istiqbal al-qibla inda qada'il hajja. Kun ga abinda muka yi misali da shi a cikin wannan cikin manhaji na al-Imam Abu Dawud gashi yau ne ma zan magan shi. Bab hadisi na 7 imamu yake cewa haddathana musaddad ibn musarahat haddathana abu muawiya an al-a'mash an ibrahim an abdurrahman ibn yazid an salman kila lahu aka ce mishi yace laqad allamakum nabiyakum an ce mishi annabinku ya karantar da ku yace kullu shay'in dukkan komai hatta al-qira'a hab ma biyan bayan gari biyan bukata bayan gari yadda zakuyi ma'ana mushrikai ne suka ga ya mushi aka cewa annabinku ya karantar da ku hatta da biyan bayan gari kala ajal yace na'am haka ne laqad nahana haqiqa ya hana mu an nastaqbil al-qibla mu fuskanci al-qibla bi ga'idin abawlin da bayan gari ko bawli in muna ikan mu kalli al-qibla yace wa an nastanji bil yamin kuma haka nan kada mu kama bayan gari da wannan da dama wa Allah ya sanji ahaduna kuma kada ɗayan mu ya kama ruwa bi aqalli min salatati ahjar da ƙasa da dutsi guda uku nan tsarkin dutsi kenan in zai au nastanji bi raji'in al-azmi ko kuma mu yi kama bayan gari mu goge bayan gari da raji kashin dabbobi au azmi ko kashi kenan nan ya ga ya mishi cewa ga la dubban da annabi mu ya karantar da mu ga baki ɗaya wajen biyan bukata ga baki ɗaya nan da yace kada mu yi tsarki da dama hani gami da tsarki da dama dan saboda karrama ta da mutunta ta gami da taba dukkan wani abin da yake kazamta ni dan saboda ita dama an tanade ta ne dan abinci da abin sha da amsa da badawa kuma an kiyaye ta ga fuskantar dukkan wani abu na kaskanci ana so dama a kiyaye ta gami da shi ita kuma hagum an ba an sa ta dukkan wani abu wanda yake na kaskanci ne hagum ake amfani da ita kamar yadda al-Imam al-Khattabi a cikin ma'alimus sunan Allah mushi rahama yake cewa wannan hani ne na tanzihi wanda idan mutun har yayi ba ana nihin ba ya aikata haram wannan fahimta ta al-Imam Abu Dawud Allah mushi rahama duk da an zahiriya sun tai akan cewa duk wanda ya tsarki da dama bai yi ba ya ma sake shi kenan su sun dauke shi a hani ne na haramci kuma mazhabin su cewa annan naha yakta dil fasad duk inda akai hani to in kai abin kawai batacce ne ni ka sake shi babu na hadisi na 8 al-Imam Abu Dawud yake cewa haddathana Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili qala haddathana ibn al-Mubarak an Muhammad ibn Ajlan an al-Qaqa ibn Hakim an Abi Salih as-Samman kenan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu mai tsira da amincin Allah yake cewa inna ma ana lakum bi manzilatil walidi ni a matsayinku matsayin ma'aihi nake annabi yake ga ya ma sahabbai wa allimukum ina karantar da ku annabi yayi wannan huduba ne ya musu wannan muqaddima da tamhidi zai dan zai hada abinda ana jin kunya ga ambatan shi kamar yadda wannan ta zo ke cewa inna allaha la yastahi min alhaq fa hal al mal'at min ghuslin idha hiya talamat kenan shin huda ce ta ce zan hada wani abu na ana jin kunya shi amma dan saboda matsayina na mai karantar da ku kamar ma'aihinku ne kada ku ji kunya ta dole zan ga ya muku shi yace fa iza ata ahadukum al-gha'id idan ɗayan ku yazo bayan gari wala yastaqbilu al-qibla kada ya fuskanci al-qibla wala yastadbiru kada ya bata baya wala yastadibu bi yaminihi kada ya tsarkake kan shi da dama shi ma'ana kada ya kama ruwa ko wanke bayan gari da dama wa kana ya amuru bi salasati ahjar annabi ya kasance yana umarni da duwatsu guda uku wa yana hakinan wannan kuma magana ce ta marawaici fa shi Abi Hurairah ba magana annabi ba kenan wala yastadibu yaminihi daga nan annabi magana shi ta tsaya kuma sai Abu Hurairah yi idraji bi salasati ahjar da duwatsi guda uku wa yanha anir rausi warin ma kuma yana hani gami da bayan gari na bushashe warin mati da rimma da abu wanda yake arramim riddigaggen kashi kada mutun ya dauka ya tsarkake kanshi bayan gari da shi Khattabi yake cewa Allah mushi rahama Allah ji kanshi a cikin wannan yace aqalli min salasati ahjar yake cewa shine istinja'i ɗaya ne daga cikin tsarki da duwal wasu idan mutum bai yi aiki da ruwa ba to babu makawa yayi amfani da dutsin ko kuma abin da yake tsaya matsayin shi duk wani abu mai samtsi wanda zai iya kankare bayan garin nan ko kuma bawalin wannan shine magana ta Sufyanu Sauri da Malik ibn Anas da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal wasu duka aka ce mishi al-sin ja sun ce dole sai da dutsin da annabi ya ambata ba zai sa wani kara ba ko kaza to amma wannan magana ce mai rauni magana mai inganci shine kawai abin da zai tsan matsayin sa ana sawa Hadisi na 9 al-Imam Abu Dawud Allah mushi rahama yake cewa haddathana Musaddad ibn Musarhad haddathana Sufyan an Zuhri wanda muka ce muku ya yawaita ruwaya daga gare shi an Aba ibn Yazid al-Laisi an Abi Ayyub ruwayatan ruwaya kale yake cewa idza ataytum alga'ida idan kuka zo bayan gari fala tastaqbilu alqibla biqawlin wala biqa'idin wala bawl kada ku fuskanci alqibla da bayan gari ko bawli walakin sharriqu aw garribu sai dai ku kalli gabas ko yamma wannan kuma yana nihin da mutanen wannan makka dan saboda mutanen madina annabi yake da su da saboda alqibla tasu nan wajen take yace faqadimna shama sai muka zo sham fa wajadna marahida sai muka samu wasu ban dakuna kadbun ya kibla alqibla an kafa su a wajen alqibla suna kallon alqibla an zaka shiga biyan bukata dole sai ka kalli alqibla saboda rishin sani ba wai dan asaba ba fa kunna nan harifu anha sai mu kauce daga gare su mu karkace wa nastaghfiru lillahi ne mu gafara Allah kenan wannan ya nuna mana abinda al-Imam Abu Dawud yake son kullawa karhancin fuskanta alqibla wajen biyan bukata duk da gasa a cikin gari ne wasu sun ta yakan cewa cikin gari babu laihi amma dan saboda iya kokarin su da biyayya ga sunnar annabi suna kaucewa iya yin su kuma in yaso sai su nemi gafara hadisi na 10 al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Uhayb qala haddathana Amr bin Yahya an Abi Zaid an Ma'kil bin Abi Ma'kil al-Asdi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi hani sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblatayn fuskanci al-qibla guda biyu ita ce baitul maqdis da ka'aba bi bawlin da bawli aw ga'idin ko kuma bayan gari qala abu daud abu daud yake cewa abu zaid kinnan na cikin hadisin nan huwa maula bani sa'alaba maulani na bani sa'alaba wannan abu daud yana yanussu ala rawi bima yumayizuhu an gairu yana nasantawa ga marawaici da abin da zai sa a bambance shi ga wani marawaicin in kaga yayi haka yana tsoron irtibasi da wani marawaicin daban ka a cakude sai yayi nasanta ko kuma a ƙarshe Abu Dawud yana bayani akan wasu hadisi da suke da illa ilalul hadisi yana bayani dan kowanne fannin Abu Dawud da jagora ne hadisi na 11 Abu Dawud yake cewa haddathana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala haddathana Safwan ibn Isa anil Hasan ibn Zakwan an Marwan al-Asfal qara ra'aytu Umar naga Umar na ra'aytu ibn Umar naga dan Umar Abdullah dan Umar ana kharakilatahu ya dulkusar da taguwar shi mustaqbil al-qibla yana mai fuskanta al-qibla summa jalasa yabulu ilaiha sannan sai zamna yake bawli a wajenta fa qultu sai nace ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman alaysa qarnuhi an haza ba an hana ba gami da haka fuskantar al-qibla qala bala yace eh haka ne an yi hani inna ma nuhi an zalika fil fada an yi hani haka ne cikin daji cikin sahara fa iza kana bainaka wa bainal qibla shay'un yasturuka fala ba'as idan tsakaninka da alqibla akwai wani abu da zai sutirce ka babu laihi kenan wannan ya nasanta kirare cewa a cikin daji ne ake hani wannan al-Imam Abu Daud yake cewa babu na biyar babur rukhsati fi zalik yanzu muka ga misalin abu baban da ke bayanin yin rangwame a haka bayan ya kawo hadisan hani kuma sai ya kawo hadisan da suke rangwame dan mu san cewa wancan umumin to nan yana da tafsisi ko kuma dan mu san cewa wancan da aka gabata mansuhi ne yadda zan mu gani hadisi na 12 yake cewa haddathana abdullahi ibn maslama an malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn yahya ibn habban an ammihi wasi ibn habban an abdullahi ibn umar wannan mun ganshi wancan satan a cikin sahih al-bukhari wanda haka tambaya akan shi gashi nan gurin ibn habban habban kan mutun ya cakuda da ibn hibban mai littafin as-sahih shi wancan ba marwaici ne marubucin hadisi ne dalibin ibn khuzaimah shi kuma wannan cikin marwaita ne babu gami tsakanin su daga ibn umar yake cewa laqad dirka taqaitu wa haqiqa na hau ala zahar albayt a saman daki fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam ala libna tayni abu sabr bulu guda biyu mustaqbil baitul maqdis yana fuskantar baitul maqdis li hajatihi ga bihin buƙatar shi wannan hadisin bukhari ya kulla babu mun ganshi kuma a karan kanshi babu man jalasa ala libna tayni zama akan bulu bi cikin biyan buƙata to haka ne daga malamai suna darasi suna cewa wane ya rawaito shi wane ya rawaito shi dan saboda duk abinda akai ta maimaita kai ta maimaita shi kana iya halarto shi kai tsaye balle wanda ya zama na aikin shi ne al-Imam Abu Dawud hadisi na gaba yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Wahab Muhammad ibn Bashar yana yawaita ruwaya shi ma daga gare shi kuma yana daga cikin shuyukh at-tis'a wanda al-Imam al-Bukhari ma na ruwaya daga gare su dama an ce shuyukh tis'a sunan wanda Bukhari Muslim Tirmidhi Nisa'i Abu Dawud Ibn Majah duk sun yo ruwaya gare su mubashara gaba da gaba daliban su ne to gashi nan kirar shi ma Abu Dawud ya rawto daga Muhammad ibn Bashar yake ce haddathana Wahab ibn Jarir Wahab ibn Jarir ya bani labari qala akhbarana abi baban mu ya bamu labari qala samitu Muhammad ibn Ishaq naji Muhammad ibn Ishaq yuhaddisu an aban yana bada labari daga Aban ibn Salih daga Mujahid daga Jabir ibn Abdullah yake cewa naha nabiyullahi annabun Allah yayi hani an nastaqbila alqibla bi bawlin mun fuskanci alqibla da bawli yace fara'aitu sai naga annabun qabla an yuqbada bi amin kahin ya rasu da shekara guda yastaqbilu ha yana fuskantarta kenan wannan ra'ayin da malaman da suka sai kan cewa wannan wannan hannu wancan hannun wannan ya shahi shi wannan ya shahi shi akwai wanda suka sai kan cewa wancan mansuhi ne kawai ko cikin gari ko cikin daji ka kalli duk inda kake so saboda wannan hadisin ya shahi wancan amma khassasi shi ne kamar yadda zan mu gani al-Imam al-Khattabi babban malamin da ya sharhin Khattabi yana da littafin Ma'alimus Sunan bayan na karanta sunanin Nisa'i sunan da Abi Dawud a wajen malamin mu babban sharhin da na karanta na farko akan sha'anin Abi Dawud shine Ma'alimus Sunan na al-Imam al-Khattabi cikin mujallad 4 kawai a takaice amma kuma sharhi wanda yake mai ratsawa Allah ya bashi husnul ta'alif kyakkyawan ta'alifi duk da ba hadisan bane duka ya dauka ya dauki wasu hadisai wanda a lokacin su suke buƙatar sharhi yayi to amma kuma littafin shi umda ne daga shurra suna ta rububin daukowa daga gare shi dan Allah ya arzuta shi da baiwa wajen kyakkyawan husnul ta'alif al-Imam al-Khattabi a wannan hadisin yake cewa wa fi hadha bayanun min sihhatihi a cikin wannan akwai bayani akan ingancin man faraka bainal bunyan wa sahara akan wanda ya bambance tsakanin cikin gari da cikin daji sai dai Jabir ya wahamin cewa wannan akan umumi yake sai umarnin ya yi nuni akan cewa wannan na ƙarshe yake cewa ka hanyar su da shekara guda mansuhi ne an shahi ne to amma magana mafi inganci shine maganganun da malamai suka tahi akai cewa hadisin hani wancan da Annabi alaihi salatu wassalam yayi hani ne a cikin wannan a cikin daji amma cikin gari ta yadda akwai abin da zai suturce kamar da Abdullah dan Umar ya faɗa to wannan babu lahi ko ka kalli al-qibla ko baka kalle ta ba duk da anan kin ma ka kauce shi yahi ladabi ka kauce kin amma hanin bai shahi ba cikin gari saboda wannan da yace yaga Annabi yana fuskanta kahin ya rasu da shekara guda ba nasakh yake nuni ba dama kahin ya hadi Abdullah dan Umar ya ce ya hau busan wannan yana abu yaga Annabi alaihi salatu wasalam kenan wannan yake nunin cewa dai magana mafi inganci shine bambancewa tsakanin gari da daji ba babu zancen nasakh a ciki babu na shidda al-Imam Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa babun kaifat takashifu inda al-haja kun ga yadda muka ce yana kullu babu ta huskar aza alamat tambaya baban dake bayanin yaya mutun zai yayi tuhashi lokacin biyan bukata hadisi na 14 Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa haddathana Zuhair ibn Harb kima wannan Abu Dawud ya rawaita ya yawaita ruwaya daga gare shi kale yace haddathana Waqi'u anil Amash ar-rajulin daga wani mutum kin wannan shine Qasim ibn Muhammad ɗaya daga cikin fuqaha us-saba'a siqa ne karshe ne ma wajen siqa wasu kuma suka ce shine Giyas ibn Ibrahim ɗaya daga cikin masu rauni kenan akwai sabani shine yasa an zai zama na wasu sarauna na wasu su inganta dan saboda ar-rajulin kin nan da aka ce an ibn Umar daga dan Umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da aminci kana iza arada hajatan idan yayi nihin biyan bukata shi la yarfa asabu rafa usabu bai ya dauke tuhashi hatta yadnu min al-ard hasa ya kusanta daga kasa dan a waje ne in tun a tsaye daga nesa wanda ke nesa zai kalli al-aurashi amma in sai ya kusanta daga kasa to ba wanda ke tsinkayan shi ma ba zai ga al-aurashi ba wannan kuma kashi ne abinda mai iziya ya kulla babe cewa ba zai hudda tuhashin shi ba har sai ya kusa da kasa dan dukkan abinda mu ga wannan bayan Allah sun kulla sun yi bayani akai suna da dalili da hujja akai koda mai rauni ce kuma wannan bayani yake bukata akan warware ta ba ka gaba dan hadisin mai rauni ne sun kawo hujja da shi kai ta cewa ko bisu san abin ba ko kaza su sun san abin da yake ilimin hadisin abin da ya nade a cikin shi gashi na Abu Dawuda dukkan hadisai da ife da zagan anan amma kuma alaihi al-amal al-azim abadi yake cewa dukkan hadisan da ke cikin Abu Dawuda gabaki ɗayan su ana aiki da su dukkan su alaihi al-amal indal muhaddisin malaman hadisi dukka suna aiki da su kahin ya faɗa haka al-Imam al-Khattabi ya faɗa duk abin da Abu Dawud ya kawo ko mai rauni ne babu ruwanka da raunin shi abin nan dai dai kullu babi akan shi malaman hadisi suka tahi akai haka nan zaka ga hadisi masu rauni to ba su cutarwa kala Abu Dawud yake cewa rawahu Abdul Salam ibn Harb an al-A'mash an Anas ibn Malik daga Anas dan Malik yace wa huwa da'if shi kuma mai rauni ne suyidi yake cewa ba homan har Abu Dawud ba cewa Abdul Salam ne mai rauni dan Abdul Salam wannan magana ta zo kusa da shi rawahu Abdul Salam ya rawaito kuma aka ce mai rauni yace ba Abdul Salam yake ne Abdul Salam siqa ne hafiz yana daga cikin mazajen da Bukhari da Muslim ma sun hudu hadisin shi yace bal tadif yana nihin raunana wanda yace idan saboda A'amash bai zuwa hadisi daga Anas ba saboda haka hadisin mursal ne shine Abu Dawud yake nihi ba wai raunana Abdul Salam ba Abdul Salam siqa ne yana cikin rijalus sahihain kenan wannan yana nihin hadisin yana da asali duk da hadisi ne da ifi amma akan shi ake aiki babe na bakwai babu karahiyatu kalami indal khala baban dake bayanin karhancin yin magana wajen biyan bukata mutun zai biyan bukatar shi yayi magana hadisi na 15 al-imam Abu Dawud Allah mashara yake cewa haddathana Ubaydullah ibn Umar ibn Maisara haddathana ibn Mahdi haddathana Ikramah ibn Ammar an Yahya ibn Abi Kasir an Hilal ibn Iyad qala haddathani Abu Sa'id yace Abu Sa'id ya ba mu labari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakhruju ar-rajulani kada mutane su huta yadribani al-ga'ida suna tahiya biyan bayan gari kamar yadda muka gani ƴan uwa a cikin Qur'ani da zaman ga al-wujuhu wan-naza'ir to lugar larabci ma tana da al-wujuhu wan-naza'ir wanda kalma ɗaya ce amma kuma ga alita akwai littafi nan da al-wujuhu wan-naza'ir na lugha amma ba na tafsiri ba na hadisi ba to wannan yadribani kin yana daga cikin wannan al-wujuhu wan-naza'ir na lugha mutane ana cewa darabtu al-arada ba tare da wannan ba ba tare da harfur jar ba idan ka tahi biyan bukata ka tahi bulaguro ne amma na biyan bukata bayan gari kawai kai bayan gari kawai kace darabtul arada amma kuma idan ka ce darabtu fil ard shi kuma dogon bulaguro wanda ka tahi sai gobe ko heji buka koma kawai bulaguro kenan wannan ga cin wujuhu wan naza'ir na lugar larabci kenan nan ya ce yadribani al-ga'ida bai ce ba yadribani ila al-ga'id nan saboda ba bulaguro bane suka tai kawai bayan gari su komo suna tahiya bayan gari kenan nan yadrib ba alaka shi da zancin kace suna bugon bayan gari kawai yadribani al-ga'id suna zuwa bayan gari in kace yadribani bugo ne kamar yadda a cikin Qur'ani zaka yi tan ad-darbu fil ard shine kawai bulaguro ad-darbu fil ard kawai bulaguro ba kace bugo a aban kasa yace kashifaini an auratihima suna wannan yayi al'aurarsu kenan yadribani al-ga'ida suna tahiya bayan gari kawai kashifaini an auratihima suna yayi al'aurarsu su hudda lawa ya tahaddasani kuma suna zance sai yace fa inna allaha yamkutu an zalika allah yana kyamar haka allah yana kyamar haka qala abu daud yake cewa allah mushi rahama ha zalimi sunuduhu illa ikramah ibn ammar wannan hadisin babu wanda kawo shi da sanadi sai ikramah dan ammar me sharhi yake cewa ikrama dan ammar ko an yi magana akan shi wannan hadisin shi yayi tafarrudi da shi sanadin hadisin bai inganta ba a cikin wasu nusakh sai yace haddathana aban haddathana yahya bihaza da wannan hadisin abin da ya faɗa game da ikramah ibn ammar duk da an yi sabani akan ikramah ibn ammar amma hadisin a asalin shi shine tushe akan cewa idan mutun ya tafi biyan bayan gari kada yayi magana kada ya tafi biyan bayan gari kuma yana magana me yasa sa wannan babun biyu hadisin biyu kai babun al-imamu Abu Dawud Allah mashi rahama yake cewa babun fir rajul yarbu salamu wa huwa yabulu mun kawo shi cikin misalin manhajin Abu Dawud yake cewa baban dake bayanin mutun ya mai da sallama yana cikin bawali kaga bai nuna maka halacci ba bai nuna maka dan saboda sabani akai in ka shiga kaga abin da za a kawo hadisi na 16 al-imamu Abu Dawud yake cewa haddathana Usman wa Abubakar ibn Abi Shayba Abubakar ibn Abi Shayba Usman ibn Abi Shayba suna daga cikin malaman da Bukhari yana ruwaya daga gare su Abubakar ibn Abi Shayba sahibul musannaf musannaf mujallad 30 yana nan littafi ne nashi na ya rattaba shi ma akan ta malamin su Bukhari ne Abubakar kuma Usman ma Abu Shayba Allah mushi rahama dalibai uku iya uku ya aiwa kuma dukkan su jigajige ne a ilimin hadisi Abubakar ibn Abi Shayba sahibul musannaf Usman ibn Abi Shayba shi ma yana da dukkan su malaman su Bukhari da Muslim ne sai Abdurrahman ibn Abi Shayba shi kuma mai rauni ne cikin uku daga Nafi ibn Umar yake cewa daga Sufyan daga Dahak ibn Usman daga akwai Dahak ibn Muzahim wanda yake mufassir ne shi kuma daban wannan kuma Dahak ibn Usman muhaddis ne daga Nafi daga Ibn Umar yake cewa marra rajulun ala annabi sallallahu alaihi wasallam huwa yabulu wani mutun ya wuce annabi alaihi salatu wasallam yana bawali fa sallama alaihi sai ma annabi sallama fa lam yurud alaihi bai maido mushi wannan sallamar ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai maida mushi sallamar ba Abu Qala Abu Daud Abu Daud yake cewa wa ruya arrawaitu an Ibn Umar daga Ibn Umar wa gairihi da wanin shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da aminci tayammama yayi taimama sun maradda ala rajulus salama sannan ya maido ma mutunan nan sallama nan Abu Dauda ya kawo shi mu'allaq na karshen hadisi bi ne nan na karshen da cewa yayi taimama al-Imam Abu Dauda ya kashi zan mu gani manhajin Abu Dauda wajen ta'aliki kawo hadisi mu'allaq ba irin na Bukhari bane Bukhari kai sai kana ganewa cewa wannan hadisin mu'allaq ne amma Abu Dauda sai mai dubara sai mai hankali zai gane cewa ta'aliki ne Abu Dauda yayi zan mu gani wannan ta'aliki ne Abu Dauda yayi bai ambace shi da sanadin shi ba kuma ta'aliki bi sigatut tamrid wa ruwiya an yi ruwaya yake nuna cewa yayi na ishara zuwa ga rauni falam yurud alaihi salam bai maida mishi sallama ba al-Imam Abzim Abadi yake cewa cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa musulmi a cikin wannan halin idan an mishi sallama to bai wanda yayi sallama bai cancanci a maida mishi sallama ba kar a maido mishi sallama in kana ba wali mutun ya maka sallama haka aka yi ruwaya cikin Muslim da ashabu sunan ta hanyar da haka daga Nafi daga Ibn Umar wani mutum ya wuce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bawali fa sallama alaihi fa lam yurud alaihi annahu bai maida mushi ba kenan hadisin yana da asali a cikin Muslim hadisi na 17 na karshe da zan mu tsaya al-Imam Abu Dawud Allah mushi rahama yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Musanna haddathana Abdul A'la haddathana Sa'id an Qatada an al-Hasan an Husayn ibn al-Munzir Abi Sasan an al-Muhajir daga Muhajir sasan nan ka doka sasan na mukama sasan na wasa yace bala gani Allah ba sasan hin da yake ce wanda yake koya mishi wannan bara summa atazara ilahi yace daga ibnu al-muhajir ana sasan ne na gaskiya ba na mukama ba daga muhajir ibnu qunfuz annahu utiya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an zo ma annabi alaihi salatu wasallam huwa ibul yana bawali fa sallama alaihi sai mishi sallama falam yurud alaihi hatta tawadda bi maido mushi ba sai da yi arwalla summa atazara ilaihi sanna annabi ya kama mutuna hamzari fa qala sai yace inni karaitu an azkura allah zikrahu za ala zikrahu ni na ki in ambaci allah illa ala duhurin sai akan tsarki aw ala tahara ko kuma akan tsarki duka dai abin da ya ambata kenan wannan ruwaya ta nuna annabi sai da yi arwalla yamma wannan mutuna ya maida mushi sallama yace cikin shi akwai dalili akan cewa ya kamata ga wanda aka mishi sallama yana cikin wannan halin na bawali ya bar mai da sallama har sai yayi arwala ko kuma yayi taimama sannan ya maido yace wannan idan ba a ji tsoron wanda ya maka sallama ba zai bace amma idan ka ji tsoron zai bace to wannan kuma hadisin bai nuni akan hani dan annabi alaihi salatu wassalam ya samu dama cewa wannan mutunan zan yi arwala zan huta kare bawalin har in yi arwala an maida mishi sallama yace amma in ka san cewa a wuce yake in ya maka sallama kana gama bawulinka sai ka amsa ba ka ce he kai arwallar ba dan annabi ya so kamar yadda ya hada cewa karihitu na ki ne in ambaci Allah annabi ya zabi hali na kamala ne cewa wa alaikum assalam kin ma kai ambaci shi sai da arwalla bakin shi fa yumkin an yakuna tarakahu talaban lil ashraf wa huwa ar-raddu ala hali tahara shi yasa annabi ya bari ya maida mishi sallama cikin hali mafi daukaka shine halin da ya gama bawulin shi har ma da arwalla tare da shi nan zan mu takaita dangance da karatun wannan littafi mai albarka sunan Abi Daud abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda mai kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara Allah ya arzuta mu da ikhlasi cikin karatun wannan littafi na sunnar annabi alaihi salatu wassalam bil munasaba hadisin da muka muna bayani cewa dukkan abinda Abu Dauda ya ambata cikin littafin shi kullaba bai ya kawo koda mai rauni ne yana da asali wanda ke nuna cewa akan shi ake aiki imma ayat qur'ani imma wasu hadisan imma wani ijma'i na malamai imma istinbadi na malamai ya nuna cewa akan shi muhaddisun suke aiki dukkan abin da ke cikin shi ana amfani da shi kamar yadda al-Imam al-Khattabi ya faɗa da al-Imam Azim Abadi ya faɗa da ma malamai jingin masu yawa wannan abu ne sananne wajen malaman hadisi sai al-Imam Tirmidhi shi kuma aka san shi ma bayan ya gama Tirmidhi sunan Tirmidhi a ƙarshe yake cewa dukkan hadisan da na kawo a cikin wannan littafin al-Jami' ana amfani da su illa hadisai guda hudu guda hudu kawai ya zano cewa mashayin giya in ya sha a kashe shi a sha na biyar a kashe shi da kuma wanda yake wanda ya zina dabba cewa faqtulul fa'ila wal maf'ul ku kashe shi ku kashe dabbar wannan hadisin shi ma ce ba akan shi malamai suke aiki ya ma sauran hadisai guda hudu rak da Imam Tirmidhi ya ambata kenan a takaice duk abin da ke cikin sunan Abi Dawud ma'mulun bihi indal muhaddisin kuma duk abin da Tirmidhi ya ambata a cikin Jami' kin shi ma'mulun bihi illa arba'atu ahadisin faqat sai hadisai hudu wanda shi ya nassanta a ƙarshen al-Jami' kin shi Allah madaukin sarki ya amfanar da mu da abin da muke karanta da aiki da shi ya arzuta mu da fahimtar sunnan ma'aiki alayhi salatu wassalam kuma ya arzuta mu da ikhlasi ya kare mu da riya da ujub da makamantan su duk abin da zai bata ayyuka wassalamu alaikum warahmatullahi